This program is specifically for Borno State, and the purpose is to restore basic services that were damaged in the conflict.
Ta kullin sai ce wannan shiri na jihar Borno ne kawai, kuma an yi kiro ne don taimaka wa al'ummar jihar wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar da wannan rikici ya shafa, don su cigaba da gudanar da rayuwarsu wanda zai ba su damar neman abinci da kansu da ma wasu sauran ababen more rayuwan.
The program is for 3 years in principle.
Yace na biyu kuma shi ne mun yi shi ne don taimakawa gwamnatin jihar Borno, don ba za mu cigaba da bada irin wannan gudunmawa ba har na tsawon lokaci. Wannan shiri ya na shekara uku ne kawai, kuma muna sa ran cewa mun yi wani abin da za mu taɓa rayuwar al'ummar jihar Borno. An kuma tambayi Mr. Collins din game da matsalolin tsaro da ake samu a wasu yankuna, waye suke ganin wannan shiri nasu game da irin waɗannan wurare?
That can be a challenge because of the inaccessibility of some part of the state, but I'm confident that we can work out.
Yace eh, gaskiya ne mun yadda akwai matsaloli a wasu wuraren wanda ba ma iya kaiwa gare su, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa akwai abubuwan da za mu iya yi don sa ido kan yadda muke gudanar da ayyukan namu. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honda Bukar Shetima, wanda mataimakin sa Sanar Bursun Muhammad Rukwai wakilta, cewa ya yi.
The economic impact of the crisis is substantial, which is nearly $9 billion across the Northeast. Total of damages are in Borno amounting to $5.9 billion.
Yace wannan matsala na rikicin Boko Haram ya shafi shiyar arewa maso gabashin Najeriya sosai, wanda za a iya cewa an yi asarar kusan biliyan 9, amma ana da mafi yawan asara ne a jihar Borno. An yi asarar kusan dala biliyan 5 da biliyan 900 a jihar Borno kaɗai. Yace wannan rikicin ya haifar da asarar gidaje kusan 900,000 da wasu gine-gine. Yace akwai kuma ajujuwa kusan 500,000 da su ma aka lalata ko kuma aka koda, da dakunan shan magani 230 da dukkanin sayan kungiyar Boko Haram ne suka lalata, da ma dai wasu gine-gine masu amfani wanda kuma wannan shi da aka kaddamar zai taimaka kwarai da gaske wajen tallafa al'ummar jihar Borno da suka samu kansu cikin wannan hali, a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Bukar Shetima, wanda mataimakin sa Alhaji Usman Muhammad Rukwai wakilta. Bayan kaddamar da wannan shirin ne dai, sai mutum bayi kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da masu kunnar da waɗanda rikicin Boko Haram suke daidaita, wata Professor Babagana Umar Zulum, ko ta yaya za su gudanar da wannan aiki tare da ƙungiyar Tarayyar Turai, ga dai abin da ke cewa.
Akwai muna da steering committee wanda shi gwamnan Borno da kuma minista na state for budget Hajar Zainab Ahmed su ne za su zama chairman na wannan. Akwai ministry for RRR da akwai PCNI. A state level kuma akwai technical implementation committee. Inshallah mu ne za mu gani yadda za mu yi mu gaya ma wayannan nine implementing partners ya za su ci gaba da wannan aiki.
Professor Babagana Umar Zulum kenan, commissioner na ma'aikatar sake gine-gine da kuma ta gudanar da al'umma da rikicin Boko Haram daidaita a jihar Borno, ke bayani kan wannan shiri na ƙungiyar Tarayyar Turai da ke euro miliyan 143 don taimaka al'ummar jihar Borno da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, su ya kada da Italiya in ya ɗauko kaya kariya. Bakin wallan idan ga motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba sai ne kaga kayan bayyana bai tsanan.